Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wa ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yawa masu albarka, na kara mana barka da wannan lokaci, da fata muna lafiya. Barka mu da sake haduwa a cikin wannan silsila tamu mai taken Ahadithul Akhlaq, daga littafin Sheikh Dr. Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin Al-Badr. Allah ubangiji ya saka mishi da alkhairi. Idan ba manta ba, a darasin da ya gabata, wanda shine darasi na 9, wannan kuma darasi na 10 kenan, muna tattaunawa a cikin gaba ta 3 ta jerengiyar gabobin wannan littafi, yayin da malaka yake mana magana akan zunubin sabawa iyaye da narkon azaba wanda Allah ya alƙawari ga mutumin da ya ci zarafin iyayensa ko ya wulakanta su. Allah ka tsare mu. Azamu tashi yayin da malaka yake faɗa, ya ce wa an Abdullah ibn Umar قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة. wannan hadisi wanda al-Imam an-Nasa'i ne ya ruwaito shi daga sayyidina Abdullah dan Umar, Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa, yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya ce mutane guda uku ranar al-Qiyama Allah ba zai kalle su ba: al-aqqu li walidayhi, wanda yake cin mutuncin iyayensa, wanda yake kin yin biyayya ga iyayensa shine daya cikin ukun nan; wal mar'atul mutarajjila, da mace wadda take komawa da kanta kamar namiji, wanda take shigan maza ko irin ɗabi'an maza ko take-take irin na ƴaƴa maza; wadda yus, da kuma namiji wanda bayi da kishin iyalinsa, bai da kishin ƴaƴansa da matansa da sauran matan musulmi; wa thalathatun la yadkhuluna aljanna, sannan mutane uku kuma jima za Allah sallallahu alaihi wasallam ba za su shiga aljanna ba. Aka ƙara maimaitawa a cikin su al'aqu li walidayhi, kaga shi al'aq ya fito a cikin wuraren guda biyu, ya fito a cikin thalathatun la yadkhulullahu ilaihim, ya kuma sake fitowa a cikin thalathatun la yadkhuluna aljanna, aka sake maimaita al'aqu li walidayhi, wal mudminu ala alkhamr, da wanda ya zama wato giya ta riga ta kama shi bai iya rabuwa da ita ko shi sai ya sha giya, wal mannanu bima a'ta, da mai yin gori bayan yayi kyauta. Wannan hadisi al-Imam an-Nasa'i ya ruwaito shi a lambar hadisi na 2562 da isnadi sahihi kamar yadda Sheikh Al-Albani ya faɗa. Malam yace wa hadha wa'idu lil aqil walidayhi bi adami dukhulil janna, wannan alƙawari ne Allah ya bayyana ta harshen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mutumin da ke saba wa iyaye ba zai shiga aljanna ba. Wa hadha min ad-dala'il ala anna hadha al-jurma min kaba'ir dhunub, wannan yana nuni zuwa ga cewa wannan zunubi ne babba cikin zunubai. Wa ahlul kaba'il la yukaffaruna bidhalika, masu yin babban laifi ba a ce musu kafirai, suna nan a musulmi, wala yakhluduna finnari, kuma sun shiga wuta ba za su dawwama ba. Idza lam yastahillu hadhihi alma'asi, matakar ba su halasta wannan zunubin ba, bal hum tahta mashi'ati llahi kama dallat ala dhalika an-nusus nususul kitabi was sunna, suna karkashin mashi'ar Allah. Allah ya ga dama yi musu azaba gurgudan zunuban su, ya ga dama yi musu gafara ko ya bada ceton su, ya ga dama ya ainihin wato kankare musu zunuban su saboda wasu musibu ko wasu ayyukan su na alkhairi ko wata addu'a ta mutanen kirki, al'amarin su dai yana ga Allah. Wa an Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma anin nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam qala, sayyidina Abdullah dan Amr dan As yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ridar rabbi fi ridal walid, yardar ubangiji tana cikin yardar mahaifi, wa sakhatur rabbi fi sakhatil walid, haka fushin ubangiji yana cikin fushin mahaifi. Rawahu Tirmidhi, al-Imam Tirmidhi ya ruwaito shi a cikin Jami' lambar hadisi na 2899 da isnadi sahihi kamar da Sheikh Al-Albani ya faɗa. Li'anna Allah ta'ala amara an yuta'a al-walida wa yukrama wa yuhsana ilayhi wa yubarra, saboda ubangiji yayi umarni cewa ayi ma mahaifi da'a, a girmama shi, a mishi kyautayi, a masa biyayya. Faman ata'ahu faqad ata Allah, saboda ka wanda yayi ma ubansa biyayya Allah yake ma biyayya, saboda Allah ne ya umarni. Waman aghdabahu faqad aghdaba Allah, wanda ya fusata shi to Allah yake so ya fusata. Wa hadha wa'idun shadidun, wannan alƙawari ne mai tsanani na azaba. Yufidu anna al-uquqa kabiratun, yana nuna cewa saba wa iyaye yana daga cikin kaba'ir zunubi, yana daga cikin manyan zunubai. Wa ana bi Tufayl qal qulna li Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu akhbirna bi shay'in asarrahu ilayka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
suka ce masa Sayyidina Ali ka ba mu labarin wani abu da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sirranta maka wani sirri da ya boye mana kai ya gaya maka wani sirri da bamu sani ba fa qala ya ma asarra ilayya shay'an katamahu an-nasa yace ai Annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba sirranta min wani abu da ya boye wa mutane ba walakin ni sami'tuhu yaqul amma dai na taba jin sa yana cewa la'ana Allahu man dhabaha li ghayrillah Allah ya tsine ma wanda ya yanka ba da sunan Allah ba wala'ana Allahu man awa muhdithan Allah ya tsine ma wanda ya taimaka wa dan bid'a wala'ana Allahu man la'ana walidayhi Allah ya tsine ma wanda ya zagi iyayensa wala'ana Allahu man ghayyara al-manara Allah ya tsine ma wanda ya canza iyakar fili ko iyakar kasa rawahu muslim imam muslim ya rawaito shi lamba hadisi 1978 la'anul walidayni wal iyad billah min ashadd al-uquq wa afdha'i yace Allah ka tsare mu daga wannan mummunan aiki na la'antar iyaye wanda yana cikin manya-manyan zinubai mafiya ban tsoro da ban takeici wa zamil lu'um wa ashna'ihi da kuma mafi girman halin banza da abin Allah wadai kaifa wa qad qaddama lahu min al-ma'ruf wal ihsan war ri'ayati wat tarbiyati shay'an kaseeran la yablughu mujazatihi shi dole a ce wannan laifi ne babba wayan iyaye sun maka kyautatawa sun maka ihsani sun kula da kai sun baka tarbiya abinda muka ji a baya cewa ba za ka taba iya biyan su ba thumma yakunu minhu la'an lahumu tudda haka kuma ya zama abinda mutun zai musu shine la'anta wa fi hadha alhadith wa'idun shadidun liman yal'an walidayhi bi annahu istahaqqa bidhalika al'an min Allah tabaarak wa ta'ala wannan hadisin yana bayyana mana cewa wanda yake la'antar iyayensa wanda yake zagin iyayensa to ya cancanci tsinuwa daga rahamar Allah ya cancanci a kore shi daga rahamar Allah wal'anu huwa fardu wal ib'adu min rahmatillahi azza wa jalla la'anta anan ma'anar shi a kore shi a nisanta shi daga rahamar Allah فمن يلعن والديه يلعنه الله تبارك وتعالى ويطرده من رحمته جل وعلا wanda ya zagi iyayensa to Allah ya tsine masa Allah ya kore shi daga farfajiyar rahamarsa wa hadha dalilun ala anna hadha al-amra min kaba'ir dhunubi wa adha'im al-athami wanda yana nuni zaga cewa wannan al'amari yana cikin manya-manyan zunubai yana cikin manya-manyan laifuka sawa'un kana la'nuhu liwalidayhi tasabbuban aw ibtida'an daidai wa daidai shin la'anta da yayi iyayen ya aikata abin da ya ja musu la'anta ne ko ko shi din ne ma ya la'ance shi su da kansa wa hadha ashna ya la'anci iyayensa da kansa to wannan yafi tsananin wato tsananin muni fa ana abdullah ibn amr radiyallahu anhu ba qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama inna min akbaril kaba'ir an yal'ana ar-rajulu walidayhi Sayyidina Abdullahi dan Umar yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mafi girma daga cikin mafi girman zinubai mutum ya zagi iyayensa kida ya rasulullah sai mutane suna mamaki suka ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa kaifa yal'anu ar-rajulu walidayhi ta yaya kuma mutum zai tsine ma iyayensa qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace yasubbu ar-rajulu abar rajuli mutum ne zai zagi baban wani mutum fa yasubbu abahu shi ma sai ya zagi babansa wa yasubbu ummuhu ya zagi mahaifiyarsa rawahu al-bukhari bukhari ya fitar da shi a lamba hadisi na 5973 wa an abdullah ibn amr ibn al-as qala bada mu dan as Allah ya kara masa yadda da mahaifinsa yace min al-kaba'iri annabi sallallahu alaihi wasallam yace min al-kaba'iri inda Allah ta'ala an yatasabbaba ar-rajul li walidayhi an yastasibba الرجل لوالديه يا daga cikin manyan zunubai mutun ya jama iyayensa zagi rawahul bukhari fil adab al mufrad yana cikin al adab al mufrad alam ba hadisi na 28 da isnadi hasan ay an yakuna sababan fi sabbi walidayhi bi an yakuna sababan fi shatmi walidayhi ala al ma'na al mubayyan fil hadith wato ya zama dalilin da zai sa a zagi iyayensa shine zagin iyayen wasu da yayi wani mummunan aiki da yayi ya jama iyayensa la'anta to wannan yana cikin manya-manyan zunubai kamar yadda aka ji a wancan hadisi wal'anul walidayni ibtida'an yakunu limuwajahati ma bil la'ani mubasharatan abinda ake nufi da dayan kuma wanda aka ce yafi tsanani shine a ce mutun ya iya tsaurin ido ya fuskanci iyayensa ya zage su ido da ido wa amma tasabbuba fa huwa an yal'ana ar-rajulu abar rajuli fa yasubbu abahu wa yasubbu ummuhu mutun ya zagi iyayen wani sai shi ma a zagi nashi bi ma'ana annahu yajurru la'ana ila walidayhi wa yatasabbabu fihi ya jawo musu zagi ya zama sababin haka wa hadha amrun yakthuru inda man la haya'a indahum wa la khawfa min Allah tabaraka wa ta'ala fi majalisihim wa liqa'atihim wannan abun mutun ya zagi wani a sanadiyan haka a zagi iyayensa wani al'amari ne wanda yake ya zama ruwan dare ga maduniya a wurin waɗanda ba su da kunya ba sa jin tsoron Allah waɗanda wuraren zaman su da wuraren harkokin su ba na addini bane ba na kirki bane ya tabadaluna la'anal aba'i wal ummahat suna jifan junan su da tsine wa iyayen su da mahaifansu wa yajri ala lisanihimul la'an akthara min as-salami war rahma daga ga tsinuwa tana gudana akan harshen su fiye da salama da fiye da sallama da tausayi da rahama wa yakunu al-hadhul awfar min tala'unihim lil aba'i wal ummahat sai zama kowa a cikin su yana da rabo mai tsoka na tsine wa iyaye da maza da mata fala yujibu al-wahid minhum ash-shatma liman shatama wanda aka zaga bai mai da zagin ga wanda ya zage shi wa inma yuwajjihu ash-shatma liwalidayhi dan kuma mutun ya zage ka ka zage shi sai ka zage iyayensa wal akharu yubadiluhu zalika saboda kashi ma bayan an zaga mai iyaye shi ma sai ya zage iyayen wancan wa za kulluhu min riqqatiddin wani yana nuna raunin addinin su wa ha'il iman da raunin imanin su wa khissatat tab'i da mummunar dabi'a wal lu'mi da halin banza wal iyadu billah qawluhum wa kayfa yal'anu ar-rajulu walidayhi ay anna hadha amrun gharib suka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya za ai mutun ya zagi iyayensa saboda wannan al'amari ne wanda yake mai ban mamaki ba saba ba a tunanin shi wa mustaba'adun abu ne da ake ganin shi a nesa an yashtuma ar-rajulu walidayhi shi mutun ya zagi iyayensa wala allahum fahimu anna al-murada bish-shatmi shatmuhu mubtida'an watakila kuma sun fahimci abinda ake nufi da zagi shine mutun ya fuskanci iyayensa ya zage su wa hadha yufidu anna shatmal walidayni ibtida'an amrun murakkab mustaqrabun wala wujuda lahu wannan yana nuna cewa wato wani abu ne mutun ya zagi iyayensa wani abu ne da yake abin mamaki kuma wanda ba su saba gani ba a wannan bi'a da suke rayuwa wala yatasawwaru an yakuna al-ibnu bi hadhihi al-mustawa bas taba tsammanin za a samu da ya kai lalacewa irin haka ba wa bi hadhihi dana'a a ce ya kai makaskanci kamar haka bi an yi wajiha walidayhi bil la'ani wash-shatm biskanci iyayensa da zagi da tsiba ma annahu inda hitatil akhlaq yu jadu mithlu hadha fil munhattati akhlaqhum wa akthar amma dai mu sani cewa inda tarbiya ta lalace inda halaye suka lalace to za a iya samu irin wannan ko kuma ma fiye da haka tunda haka samu wanda yake kashe iyayensa wa kad bayyana nabi sallallahu alaihi wasallam anna tasabbuba fi shatmil walidaini mithlu shatmihima mubasharatan sai nabi sallallahu alaihi wasallam bayyana musu cewa wanda ya jama iyayensa zagi to ba shi da bambanci da wanda ya zage su da kanshi kai tsaye fasawa'u shatama walidayhi ibtida'an aw shatama walidayhi tasabbuban kullu zalika min kaba'ir dhunub daidai wa daidai tsakanin wanda zagi iyayen shi kai tsaye ko wanda ya aikata aikin da ya ja masa zagi duka iri ɗaya hadha wa qad qala sallallahu alaihi wasallam laysa almu'minu bit-ta'an wala al-la'an wala al-fahish wala al-badhi' ce tare da cewa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a cikin hadisin al-imamu tirmidhi nabi ya ce laysa almu'minu bit-ta'an baya da gaskiyar halin mu'mini sukan mutane wala al-la'an ko tsine wa mutane wala al-fahish ko mai zama mai alfasha wala al-badhi' ko mai sakin baki rawahu tirmidhi lamba hadisi na 1977 da kuma da isnadi sahihi kamar da Sheikh al-Albani yake faɗi kullu hadha laysa min khuluqil mu'mini wala min sifatihi duk wannan bai cikin dabi'ar mu'mini bai cikin halayensa wa idha kana al-la'nu ammatan laysa min sifatil mu'min dan ya zama na gabaki daya zagi a jumlace da la'anta ba dabi'ar mu'mini bace fa kayfa bi la'ani aqrabi aqribaihi to kenan ya zaka ce game da mu'mini ya zagi mafi kusancin mutane zuwa gare shi wato tihi wa aktharihim ma'rufan bihi wa ihsanan ilayhi ya zagi wanda yafi kowa kyautata masa wanda yafi kowa yi masa ihsani ummihi wa abihi uwarsa da mahaifinsa walaka anta ajba kana da ƴancin ka ji mamaki bi an yakuna alwaladu fil baiti a ce ga da a cikin gida fatanhu alaihi um fatahnu alaihi ummu uwa tana mishi tana tausaya mishi wa tuqaddimu lahu ta'am ta bashi abinci wa tu'tihi al-libas ta sanya mai sutura wa tatma'innu ala sihhatihi wa afiyatihi ko da yake tana kula da lafiyarsa da rayuwarsa kuma ya khruju sai ya fita daga gidan fa yalqa sadiqan ya gamu da wani aboki aw ghayruhu ko wani mutum fa yatasabbabu fi la'aniha ya ja mata tsinuwa a gurin abokin la raiba anna hadha min dana'at at-tabi'i wa su'il khulqi babu shakka akan cewa wannan na nuna mummunar dabi'a da mummunan hali da mummunar tarbiya wa fil hadith tanbihun ala khuturati julasa'i su'i wa khulata'il fasadi wannan hadisi yana nuni zuwa ga hadarin zama da mutanen banza hadarin cakuɗe kudiniya da mutane mabarnata kaman yujalisuhum duk wanda yake zama da mabarnata da mutanen banza imma an yu'allimuhu an yal'ana walidayhi mubasharatan ko dai su koya mishi zagin iyayensa kai tsaye aw an yakuna ala aidihim la'anun liwalidaini bitasabbu ko kuma a hannunsu ta sanadiyarsu da iyayensu za su sha tsinuwa fuskar ya ja musu tsinuwa wa hum min akhtari ma yakunu alal mar'i fi dinihi wa aqidatihi wa ibadati su mutanen banza a ce kana zama da su to yana cikin abu mafi hadari da zai faru ga addinin ka da aqidarka da ibadarka wa adabihi da ladabinka fa kam fa hum kama qala sallallahu alaihi wasallama su kame da annabi ya faɗa ne ya ce kana fi khulkiri mugayen abokai kamar masu ziga zigi ne a makera imma an yahrika thiyabak ko da ya kona maka riga wai ma an tajida rihan khabitha ko kuma aji kana warin wuta wannan hadisi ne sahihi wanda yana cikin Bukhari da Muslim wai idza kana hadha sha'anuhum ma walidayhim ma idn ihsani ma adn ihsani in ya zama wannan shine al'amarin su tare da iyayensu duk da girman kyautawa da iyaye suka musu fala khatimata lahum ma kulli sahibin mahma ahsana to babu wani abu da zai tsara wani kuma mutumin kirki duk abin da ya musu wanda za kala Umar ibn al-Aziz radiyallahu anhu sarkin muslimi Umar al-Aziz yana cewa la tashabanna aqan fa innahu lan yaqbalaka wa qad aqqa walidayhi kar ka saki kai tarayya abokantaka da mai cin mutuncin iyaye kuma babu yadda za ka yi girmama ka bayan ya wulakanta iyayensa wannan yana cikin tafin al-mustatraf min kulli fannin mustazraf na al-abshihi a cikin juz'i na 2 shafi na 20 malan ya sake cewa wasu ila shaykhul islam ibn taymiya rahimahullah ar-rajulin yusaffihu ala walidayhi fama yajibu alayhi an tambayi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah game da wato mutum wanda yake wulakanta iyayensa menene ya wajaba akan shi fa qala fa ajaba sai amsa yace la shatamar rajulu abahu wa atada alayhi fa innahu yajibu an yu'aqaba uqubatan baligatan idan mutum ya wulakanta iyayensa ya ci zarafin su ko ya zage su ko ya ta'addanci akan su wajibi ne a mai uquba matukar uquba wanda za ta dawo da shi cikin hayyacinsa wa amsalahu ta dawo da ire-irensa cikin hayyacinsu am misli zalika yanda ba za su sake ba bal wa ablagu min zalika abinda ma yafi wannan annahu qad sabata ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi sahihaini annahu qala nabi sallallahu alaihi wasallam ya fada cikin hadisin bukhari da muslim yace min al-kaba'iri ay yasubbu ar-rajulu walidayhi qalu wa kayfa yasubbu ar-rajulu walidayhi qala yasubbu ar-rajulu يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه كما يدّم كجيوالنا الحديث بإجابات فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل من الكبائر أن يسب الرجل أبا غيره لألا يسب أباه فكيف إذا سب هو أباه مباشرة إن يزمنا أنهنا كذاك إيا يومي دان كده حكا يجاس ذاك إيا ينكا to me kuma za a ce kenan game da wanda zai zagi iyayensa kai tsaye fa hada yastahiqul uqubata allati tamna'uhu an uquqil walidayn wannan ya cancanci a mashi horo wanda zai hana shi cin zarafin iyaye allazi qarana Allahu haqqahuma bi haqqihi wanda Allah ya gwama haƙƙinsa da nasu haisu qal da Allah yake cewa anishkur li wa liwalidayk, ka gode mini ka kuma gode ma iyayenka. Wa kana ta'ala, kuma Allah yake wa kada rabbuka alla ta'budu, ubangijinka yayi umarni kar abota tawa kowa illa iyahu, sai shi kadai. Wa bil walidayni ihsana, kyautata ma iyaye. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma. Allah yake idan dayan su ko dukan suka girma suka zama dattawa, to karkace musu kashkar kuma ka hantare su. Malam Ibn Taymiyyah yace fa kaifa bisabbihima, to me kake gani game da wanda ya zage su kuma. Wa ana bi hurairata radiyallahu anhu, magana Ibn Taymiyyah ta ƙarya iyanan wanda tana cikin majmu'ul fatawa cikin mujalladi na 3 shafi na 437. Wa ana bi hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam thalathu da'awatin mustajabatun la shakka fihin. Nabi sallallahu alaihi wasallam yace a cikin hadisin Tirmidhi da isnadi kikkiawa a cikin lamba hadisi 1905, Nabi yace wato addu'o'i guda uku ababan amsawa ne babu shakka akan haka. Da'watul mazlum, Allah ya isa da mutum zai fada idan an cuce shi. Wa da'watul musafir, da addu'ar da mutum zai a halin tafiya. Wa da'watul walidi ala waladi, da kuma addu'ar da iyaye za su yi ma ɗa in ya cutar da su, su ce Allah ka wadaran wani ko wani abu makamancin haka. Hadhihi muqibatun fi hadha albab, yace wannan kalma ce mai fadakarwa, mai dawo da mutum cikin hayyacinsa a wannan babi. Kad yashtaddu adhal waladi biwalidayhi wa ya'zumu huququhu lahuma, ana iya samun ɗa wanda sha'anin matsalolinsa kan iyayensa sun yawa, yana cin mutuncinsu abu ya kai ya kawo. Fayalja'ahuma dhalika ila ad-du'a'i 'ala al-walad, sai wannan ya ja su yi fushi su ce to Allah ka tsine wa wani da'watan takunu mustajaba, wannan addu'a wata ke abin amsawa. Fayakunu biha halakuhu fi dunyahu wa akhirah, to daga nan ya halaka kenan a duniya ya kuma halaka a lahira. Wal walidu la yumkinu an yad'uwa 'ala waladihi illa fi hali ghadabihi minhu, iyaye kuma kamar yadda muka sani ba zai yi shi ma 'ya'yansu munana addu'a ba sai in suna cikin fushi da su. Wanzi ajihi shadid, sai sun kai tsanani wajen fusata min su'i mu'amalati, daga mummunar mu'amalar ya'yan. Amma fi hali birr ibnihi bihi wa ihsanihi ilayhi, amma a yanayin da za a ce da yana kyautatawa yana musu ihsani, wa lutfihi bihi ma'ahu, yana ladaffa musu, fala yad'u alayhi, iyaye ba za su mishi mummuna addu'a. Wa da'watul walid mustajabatun la turad, addu'a iyaye abin amsawa ce ba a dawo da ita. Sawa'un da'alahu aw da'a alayhi, shin sun masa addu'an ne ta kashin albarka ko sun masa addu'a ce ta tsinuwa. Wali hadha ja'a fi ba'd alfad alhadith, shi sa ya zo a cikin wasu lafuzza na hadisin cewa wa da'awatul walidi liwaladihi, wato addu'ar kirki da iyaye za su yi ma ɗan. Wannan ya zo a cikin lafazin Ibn Majah lamba hadisi na 3862. فالدعاء له اي بخير, ان شئ الدعاء له توت الخير كما والدعاء عليه, ان شئ كما عليه اي بضر, واتو الدعاء كنن تسيروا. كل ذلك مستجاب لا يرد, دو ودنن ادوي ابابن امساوا ني باسا داووا باسا فادوا كسبنزا. فيستفاد من هذا ان الواجب على الابناء ان يحرصوا على كسب da'awati alwalidaini lahum bi khairi, a wannan bigiran to abin da zamu fahimta shine wajibi ne ga ƴaƴa su yi duk iyayen su su samo wa da kansu yanayin da zai sa iyaye su musu addu'a alkhairi. Wa hadha far'un ar-rida alwalidaini anhu, wanda wannan reshi ne daga yardar da iyaye za su yi da su. Wa an yahdharu, kuma dole ne ƴaƴa su yi taka tsantsan, ashadd alhadar, iyakar taka tsantsan su shiga taitayin su. Min du'a'i walidihim alaihim biddar, lalle su san cewa ba su yi abin da zai ja iyayen su musu muguwa addu'a ba. Hadha far'un an uquqihima wal isa'ati ilayhima, wanda ita kuma mummuna addu'a tana zama reshe ne daga cutar da su da saba musu. Wa min ajibil qasasi fi hadha albab ma rawahu abu hurairata radiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, malam yace daga cikin kissoshi masu ban mamaki a wannan babi, babin addu'ar iyaye, ita ce wata kissa mashahuriya wadda ainihin wato sayyidina Abu Huraira ya rawaito ta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar take cikin sahih Bukhari da Muslim, da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lam yatakallam fil mahdi illa thalathatun, babu wanda ya taba yin magana alhalin yana cikin tsimman goyo sai mutane guda uku kawai, Isa ibn Maryam wa sahibu Jurayjin wa kana Jurayjun rajulan abida. Annabi sallallahu alaihi wasallam ce Isa dan Maryam ya magana yana dan kankani, sanda aka haife shi kuma da Qur'ani ba da labari, sannan sai kuma mutumin Jurayju. Sai Annabi ya fara da cewa shi Jurayju ya kasance wani mutum ne abidan, rajulan abidan, mutum ne mai yawan bauta Allah. Fattakhadha sawma'atan fa kana fiha, sai je wani daki a bayan gari yana zaune yana ibada. Fa atatu ummuhu wa huwa yusalli fa qalat ya Jurayju fa qala ya rab ummi wa salati, yana cikin sallah cikin wannan daki nashi sai ga uwarsa ta tsaya kofar daki ta kalla masa kira, sai ya ce ya Allah ga uwata ga kuma sallah ina yi. Fa aqbala ala salati, sai ya ci gaba da sallar shi, bai sallame ya bai mata magana ba. Fansarafa, ta juya ta tafiyar ta. Falamma kana min al-ghadi atatu wa huwa yusalli, gobe ma ta kara zuwa. Fa qala ya Jurayju, ashe yana sallah. Fa qala ya rab ummi wa salati, ce ya Allah yau ma ga uwata ga kuma sallah ta ina yi. Fa aqbala ala salatihi fansarafat, ya ci gaba da sallar shi ta wuce ta tafi. Falamma kana min al-ghadi atatu wa huwa yusalli fa qalat ya Jurayju fa qala ay rab ummi wa salati fa aqbala ala salati. Ana uku sai haka ta sake maimaituwa da taki da ta yi fitowa, sai ta ada ta ce Allahumma la tumitu hatta yanzura ila wujuhil mumisati, ta ce Allah kar ka kashe shi har sai ya gamu da sharrin karuwai. Kaga ta faɗi magana kamar kankanuwar magana. Fatazakara banu isra'ila Jurayjan wa ibadatuhu, to a can cikin gari kuma sai aka fara tattauna kan Jurayju da yawan ibadarsa. Wa kana timra'atun baghiyun, akwai wata karuwa kuma yutamassalu bi husniha, ana buga misali da kyan halittarta. Fa qalat, sai tace in shi'tum la aftinannahu lakum, in kuna so ni zan muku maganin sa, zan jaraba muku shi. Qala sayyidina Abu Hurairah ce sai manzo Allah ya ce fata'arradat lahu, shikenan sai ta dinga shiga gaban sa tana mishi kwarkwasa tana neman bata mishi addinin sa. Fa lam tafi iha, bai kula ta ba. Fa atatrahiyan, sai ta tafi gun wani makiyayi dake kusa da shi. Kana ya'wi ila sawma'atihi fa amkanatu bi nafsiha, sai ta sallama kanta ga wannan makiyayi. Fa waqa'a 'alaiha, sai ya mu'amala da ita. Fa hamalat, ta dauki ciki. Fa lamma waladat, sai da ta haihu bayan wata tara. Qalat huwa min Jurayj, da aka ce wane ne ya miki ciki, tace ai wannan ustazin nan ne da ake ce ma Jurayj. Fa atawhu fastanzaluhu, aka je aka fito da shi ana ta tsine mai ana dukan shi ana cewa ƙarya kake ashe munafiki ne kai. Wa hada musawma atahu, suka rusa dakin. Wa ja'alu yadribunahu, suka rufe shi da duka. Fa kana ma sha'anukum, yace me ya faru lafiyan ku. Qalu zalaita bi hadhihi albaghi, suka ce ai kai karuwanci da wance ne. Fa wal minka hatta haihuma. Fa kala aina sabiyyu, yace ina yaro. Fa ja'u bihi fa kala da'uni, yace ku dan saurara. Hatta usalli fa salla, suka bashi dama yana tsaye yana kallon shi ya salla. Falamman sarafa, ya sallame sallar shi. A tasabiya, sai ya dauki yaron. Fata'ana fi batnihi, sai sa hannu yatsan shi ya taba cikin yaron. Fa qala, sai ya ce ya gulam, kai yaro man abuka, waye mahaifinka. Qala fulanun ra'i, sai yaro ya bude baki ya ce ubana shine wana makiyayin can. To shine Annabi sallallahu alaihi wasallam labarin cewa mutum na biyu kenan, wato sahibu Jurayj wannan mujinjiri. Qala fa aqbalu ala Jurayjin yuqabbilunahu wa yatamassahuna bihi, sai suka taho suna shafar jikinsa suna sumbantar sa. Wa qalu, suka ce annabni laka sawma ataka min dhahabin, zamu gina maka ita daga zinariya. Qala, yace la, yace bana su aiduha min qinin kama kanat, ku ka kuma shi min da ita ta tabo kamar yadda take tun ada. To ba mu karasa wannan lafazin hadisi ba, amma lokaci yayi mana halin sa, da haka zamu saurara sai mun zo a darasi na gaba na 11 kenan insha Allah. Zamu ji karshen wannan kissa dake cikin Bukhari da Muslim. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.